demokradia a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masarau assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A gurguje wata kilkun ji sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia makwabciyar gundumar Columbia kusa da mu anan da kuma jihar New Jersey. Zaben yana da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun guda biyu musamman sakamakon zaben jihar Virginia saboda ita ce jiha kadai a kudancin Amurka tilo da shugaba Donald Trump ya fadi. Kuma sakamakon duka zabubukan alamu ne na auna abin da ka iya faruwa a zaben rabin wa'adi da za a yi a badi. Yanzu kuma sai Najeriya.
Muna kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi matalakawa. A sauke mana abakiyari. A sauke mana
abakiyari.
A sauke mana
abakiyari.
A sauke mana
abakiyari.
Ranar Alhamis ta makon jiya kai wannan zanga-zanga a Abuja, kuma ba mu da cikakken bayanin abin da ya sa waɗanda ke igirarin su ƴan jam'iyyar APC ne suka kaddamar da wannan zanga-zangar. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji, amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari shine kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad, odita a kamfanin inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata kungiya mai kirarin kare haƙƙin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta kunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam din da kanta ta tabbatar mana shine ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, ƴar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki dan zargin ya tabbata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi. Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da Atoni Janar na ƙasa duk sun ce a maida Hajiya Maryam bakin aikinta. Amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi. Wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntubi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da yasa aka kore ta daga bakin aiki.
Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini, aka buga min waya, aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe 9 na sa NTA sai na ga an sa suna na ni an ce GM audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ce. To ni na dauka ma ko wasai ne ko mice in saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin. Sai na ce to bari Allah ya kai mu ramman dai in ji yan gani. To ramman dai da Allah ya kai mu man dai menene SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. Hadda ne ko ma SGF kenan.
Ba ma ji misali an ce abu shinki kaman kin taka wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba. Kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tunda wannan gwamnatin canji ne, haka ne wannan magana?
Kwarai da gaske, gwamnatin canji ne, kuma ni I was very happy lokacin da na ga baba ya hawo wannan gwamnati na ce yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnati ma har ana ta cewa ma ki da ma za a cire ni a aiki saboda yanda nake yin aiki na. So na ɗauka jisam a ran da baba ne akan abin nan mu za mu yi aiki ma yanda ya kamata, amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya same ni.
Yawa, to Hajiya ce kamar me suwaye suka aikata ba daidai ba, kuma ke miki kai akan wannan mutum misali?
Sai abin da ya faru shi ne da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike, da muka yi bincike sai muka yi noticing cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba kai da wayanne ne supposed to work in gwamnati aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management to kaga abin da fa muka yi notice. To kaji abin da ya jawo na abin 2012 2015 muka yi wannan report.
To amma jiya
kawai na mutane da ya involve shi aka kira su sai kuma aka confirm cewa fa shi aka ce su yi resigning for aikin suke resigning most of them 2014.
Amma jiya ke ba ka tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnati shugaban Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban ƙasa kamar baya doka baya aiki a kansa.
A to kuma an ce aikin ana son gaskiya kuma wane ne an ce ta faɗi gaskiya.
Amma lokacin da kike yaka
kani na so ka ina aikin gaskiya ne. I was just doing my job as an auditor. Anything you observe you need to say out.
Bari ina nan wani abu zai biyo ba irin wannan
wallahi ni ban taba tunani ba amma kene ji cewa one of the mutane da aka ce su ta you join aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an tsoro ta kashi an ba shi fantasy power. A lokacin da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa haka amma duk da haka bai tunanin cewa wani abu zai shafe ni ba
tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame ta da wannan bada kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta kara dawo da shi
haka ne
to ki rubuta ta
kara dawo da shi ta ba shi kuma farm tech power.
Yawa, to da aka sallame ki sai rubuta takardar koke kuma mai faru da kai da kika rubuta takardar koke?
Eh, da aka sallame ni na rubuta wasiƙa na farko da aka rubuta na taimakon shugaban ƙasa ne tunda shi ne chairman din board ɗinmu na taimakon shugaban ƙasa. An tura ni a aiki, ni ban san dalili ba. Ni da farko ma na ɗauka ko ma irin mistake ne aka yi. Sai ban ji an ba ni reply ba. Sai 17 days after bayan an kore ni, dan kawai na gani ni a NPA. Ba a ban takarda ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani yanayi ya ban wasiƙa da an ga wasiƙa sai aka ce mun wai baba ne yake bar aiki sai so sai na rubuta letter wa na appeal ne sai to kaga abin da aka ce an tsige ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce ai bincike baba ya din aka bincike kuma aka ce ni ban yi sumume ba a mai da ni bakin aiki na tun October 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ci komai ba.
To kina ganin su a kike zargi a bayan shugaban ƙasa da wannan munakisa?
To ba zan iya ce ya ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus da je in gani ko wani abu ban san su waye ba.
To har ce tun da yawa to tun da shugaban ƙasa ce a mai da ke bakin aikin ki amma ki a mai da ke. Me zaki ce kan wannan?
To ni dai ka san ni musulma ce. Duk abin da ya same ka sai kai ta addu'a. Allah ya kawo maka canji, Allah ya taka mun, kuma ina da rago insha Allah ban fitar da rai ba. Wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na. Allah yana tare da ni gaskiya.
Yawwa to za ki ya tayi ma duk wannan badakalan da ake kaiwa da kila shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai sani ba. Yanzu mukaddara yana jinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika. Misali a shi ne na sako dai tak da zaki ga masa. Me zaki ce masa?
To ni dai abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda yazo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zabe shi. Saboda gaskiyan baba kuma na kowa ne. Saboda haka kuma na san ba zai yarda in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba. Ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi. Kuma aikin gaskiya ne kuma a zuwa a don wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo mun haka ina gani ba daidai ba ne ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abu ne.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Hassan Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali Zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya.